بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الحميس takwas ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na da shekara 1436 daidai da 25 ga watan June shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 20 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafin babban malami al-Imamul Muhaddisul Mufassir الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وأن أكفسين السنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني، الله أبنجي يجيكن شد غافرة. لتصاف زاد المعاد موسوعة تتاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معنى لتصافين وأن ديكي كومي دروانك دنغني دد أبن ديشا فرايوا دتفركي دمنا هجي da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gudanar da ibadojinsa da hulɗarsa da sahabbai da hulɗarsa da iyalansa da hulɗarsa da kafirai waɗanda ya yake da su da waɗanda ya zama lafiya da su da dukkan abin da ke da alaka da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Har yanzu dai muna biye da al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah ya gafarta masa, a inda yake lissafa mana a tattakaice abubuwan da ke da alaka da shi annabi din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, na daga mutanen da ke kewaye da shi, tun daga matan aure da ainihin sadaka mata waɗanda suke bayi, da bayani akan wato sakatarori masu rubutun wahayi da rubutun wasiku a fadar annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan ya mana bayani dangane da ladanai waɗanda suke kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma bayani akan komishinoni da kantomomi da ministoci waɗanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya nada su mukamai daban-daban. Muna cikin karanta wannan fakara ne sai lokaci ya kure mana ajiya, za mu tashi a inda malai yake cewa walla Abu Bakr iqamat al-hajj sanata 90. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya nada sayyidina Abu Bakr ya zama amirul hajj a shekara ta 9 bayan hijira, wa ba'atha fi atharihi aliyan yaqra'u ala an-nasi surata bara'a. Sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aika da sayyidina Ali radiyallahu anhu a bayan sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yadda, domin shi sayyidina Ali din ya je ya karantawa mutane suratu bara'a a filin aikin haji. Faqila, sai wasu malamai suka ce li anna awwalaha nazala ba'da khuruji Abi Bakr ila al-hajj, abinda yasa ba a baiwa Abu Bakr shi da yake amiru din wannan sura ya tafi da ita ya shelanta ta ga mutane ba, saboda surar ta sauka ne, farkonta ya sauka ne bayan ya riga ya wuce ya kama hanya, kamar a ce wato an biyo shi da cikon sako ne kenan. Waqila, wasu kuma suka ce bal li anna adatal arabi jarat da anna adatal arabi kanat annahu la yahillu al-uquda wa yuq'iduha illa al-muta', saboda al'adar Larabawa ta gudana akan cewa babu wanda yake warware wato alƙawari ko wata yarjejeniya ko kuma ya kulla yarjejeniyar tun asali sai mutumin da yake ana sauraron magana shi, sai jagora, shugaban kabila ko al'umma ko gari ko makamantan haka, aw rajulun min ahli baiti, ko kuma wani mutum daga cikin mutanen gidansa. To sayyidina Rasulullah alaihi salatu wassalam kenan shi ya kamata ya zo da kanshi ya warware wannan alƙawari ta hanyar karanta bara'a, amma sai ya zama ba zai samu hali ba, don haka sai ya turo sayyidina Ali a matsayin shi na ɗan gidansu. Waqila, wasu kuma suka ce ardafahu bihi aunan lahu wa musa'idan, ya ƙara mushi da sayyidina Ali ne don ya zama mai taimako, ya zama ainihin wato abokin aiki. Wali hadha qala lahu as-siddiq, don haka ne ma sayyidina Abubakar ya tambaye shi ya ce amirun au ma'murun, lokacin da ya iso inda suka yada zango ya same su, sayyidina Abubakar ya tambayi sayyidina Ali cewa shin kai ne sabon shugaban wannan tawaga, ma'ana ni in sauka daga shugabancin? aw ma'murun koko kana cikin mabiya ne kuma qala sayyidina ali yace bal ma'mur ima ina cikin mabiya ne amma ina da function nawa shine aikin karanta wannan wasika wannan hadisi huwa inda an-nasa'i al-imamu an-nasa'i ya fada shi a mujallad na 5 shafi na 247 a cikin kitabul hajj babul khutbati qabla yawm at-tarwiya babun da ke bayani akan yin huduba kafin ranar 8 ga watan zulhijja wad-darimi al-imamu ad-darimi a cikin mujallad na 2 na sunan dinsa shafi na 66 da kuma 67 wa lafzuhu lafazin shi shine amirun am rasulun jagora ne kai ko dan sako qala la yace a bal rasulun dan sako ne ni arsalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi bara'a manzon Allah ya aika da sautu bara'a aqra'uha alan nas dan na karanta ta ga mutane fi mawaqifil hajji a wuraren tsayawa da za a tsaya aikin haji tun daga ainihin wato muzda mina a tafi ainihin arafat a dawo mashair na mina da kuma cikin garin makka duka aka umarce shi ya karanta waɗannan ainihin ayoyi wa zakara alhadifa sai ambata dogon hadisin rijaluhu thiqatu mazajin shi amuntattu ne wa sahahahu ibn hibbana da hadisi ne ingantacce cewa sayyidina ali da kanshi yayi itirafi akan cewa ba shine shugaban wannan tawaga ba sai malam ibn al-qayyim yace wa amma a ada'ullahi ar-rafida amma kaga makiyan Allah ɗan shi'a masu zagin sahabbai fa yaquluna azalahu bi aliyin cewa suke ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuba rawanin sayyidina abubakar na wannan shugabancin ne ya canza shi ya saka sayyidina ali walaysa hadha bi bid'in min buhutihim waftira'i malai yace wannan ba sabon abu bane a cikin karerayin su da kirkire-kirkiren su na ƙarya ba sabo bane sun saba irin haka karerayi a wurin ƴan shi'a addini kafa magana da ƙarya a wurin ƴan shi'a manhaji ne sanannan abu ne a gurin duk wanda ya san su waye ƴan shi'a da aka ji ya ce walaysa bi bid'in wannan ba sabon abu bane min buhutihim na ainihin buhutan ƙarya mara tushe waftira'atihim to kuma ƙarya wanda ake zama a kirata addinin shi'a ya halasta ai haka suna fada da kansu cewa idan suka ga magana suna so su san mata goyen baya sai a zauna sai a kera mata ainihin isnadi sai a ce annabi ne fada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan haka magana ce ta banza cewa wai an cire shi an cire sayyidina Abubakar an daura sayyidina Ali sayyidina Ali da kanshi ya itirafi da cewa ba shine amirul hajj na wannan shekara ba amma an turo shi ne ga aikin da aka ce yayi shi kuma sayyidina Abubakar ya ci gaba da nashi aikin na amirancin aikin haji kuma dukkanin hadisan da suka bada labarin abin da ya faru haka suka tabbatar da cewa sayyidina Abubakar shine limami shike bada hudubobi shike jagoranci sannan bayan ya gama duk abin da zai sai kuma ya umarci sayyidina Ali shi kuma ya karanta wannan ainihin wato ayoyi a wuraren da munasabar karanta su din ta tabbata ina fata mun gane wannan sai malai yake cewa waqtalafan nasu hal kanat hadhihi alhajjatu kad waqa'at fi shahr alhijja malamai kuma sun yi sabani game da cewa shin wannan aikin hajjin da sayyidina Abubakar ya jagoranta shin azul hijja aka yi shi aw kanat fi zul qa'ada ko kuma azul qa'ada ne min ajalin nasi'i saboda ainihin jinkiri da larabawa suka dauka wa kansu karin zalunci akan zalunci karin kafirci akan kafirci ala qaulaini malai yace bisa zance biyu wasu sun ce azul hijja ne wasu sun ce azul qa'ada ne wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai. Don za ku iya tunawa jama'a a jiya sai muka ce wannan magana ce da ya dunkulalliya wanda kamar yadda ya saba yin irin waɗannan maganganu a wurare da dama wasu kuma idan mun ga bukata mukan dan ƙara bayanai gwargwadon hali shine cewa abin da ke faruwa a wajen larabawa kamar yadda za mu zo mu ji yanzu insha Allah daga wannan littafi na sharhus sunna akwai watanni na alfarma sanannu guda hudu amma larabawa wannan saboda kafirci da zalunci to duk sa'ad da musamman kinana sune qurayshawa waɗanda sune suke determining yaushe ne lokacin tunda sune custodian suke rike da haramun don sai ga dama ko sai su ce wannan shekaran ba za a yi aikin hajji a zulhijja ba zulqa'ada za a yi wannan shekaran muharram babu muharram da safar duka sunan su safar don suka ce haka lazima haka shine to sun halasta wa kansu yaki a wannan muharram din kenan amma idan ba ta yi sai su rama wannan muharram din sai su ce to bana kuma duka Muharram na daya da Muharram na biyu sannan sai Rabiul Awwal shi Allah ya kyare su da cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri wannan jinkiri da kuke sanyawa watannin alfarma to karin kafirci ne akan kafirci idallu bihil ladina kafaru ana batar da kafirai ta hanya haka suna kafirai na batar da junansu haka suna ainihin wato yuhilunahu aman wa yuharrimunahu aman ko suna halasta wannan yaki a wannan shekara sai kuma su halasta shi a wata shekara liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su samu tattaka abubuwa da dama waɗanda Allah ya haramta zubar da jini kwace dukiyar mutane sanya mutane cikin tsoro a cikin harami duk waɗannan iddatu ma harrama Allah kenan karanta littafin al-Imam al-Qurtubi na tafsiri yayi bayani dalla dalla da fa'idin da ya fitar game da wannan to amma a takeice bari mu ji ainihin wato daga babban malami al-Imam al-Husayn dan Mas'ud sahibu sunna al-Imam al-Baghawi gashi daga cikin littafin sharh sunna na Baghawi a wannan bugun na Darul Hadith ta Qahira a cikin mujalladi na hudu jama'a daga Kitabul Hajj bari ku ji a wancan hadisin da muka ambata na inna zamana qad istadara ka hay'ati daga cikin wannan mujalladi a Kitabul Hajj gashi malam Husayn dan Mas'ud al-Imam al-Baghawi yace a cikin shafi na 237 yace babul khutbati yawman nahari bi Mina babun da ke bayani akan yin huduba ranar sallah babba a Mina amma sha'ir inda ake kwanakin tashriki kenan kwanakin shanyan nama dashi Allah ba hadisi na 1965 malam yace akhbarana Abdul Wahid al-Marihi qala akhbarana Ahmad ibn Abdullah an-Nu'aymi qala akhbarana Muhammad ibn Yusuf haddathana Muhammad ibn Isma'ila haddathana Muhammad ibn Salam haddathana Abdul Wahhab haddathana Ayyub an Muhammad an Abi Bakrata an an-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala sahabi Abu Bakrata yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله يتي الزمان قد استدار إلى كهيئته زمني يا ججويا يا ججويا يا كما كمر أسلنسا يوم خلق الله السماوات والأرض أسلن يد الله يتعرشي سأد يهل تسمى دكسا معنى أنا سنة ججويا وطا أنا تدقاوا محرم يضو أن دقا أما يدشي سفر wani muharram din yazo an daga amma da shi Rabiul Awwal kaga abin yana ta jujjuyawa sai zama wata rana aikin haji a Jumadal Ula wata rana a Jumadal Saniya wata rana haka ana ta yi a watannin da ba su ne ya kamata a yi ba shi kuma manzo Allah yana ta kirda dan daidai sanda aikin hajin zai fado a asalin lokacin da Allah ya tsara sai ya fado a wannan shekara ta 10 da yazo ya aikin haji shine yake fada yake cewa to alhamdulillah lokaci ya juya ya koma kamar yadda Allah ya halicce shi tiran da Allah ya halicci sammai da ƙasai as-sanatu 12 shahara yace shekara dai watanni 12 ne kamar da Allah ya ambata inna iddata shuhuri inda Allah 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard sai yace minha arba'atun hurum daga cikin watannin nan akwai watanni guda 6 waɗanda suke da alfarma ta musamman sananniya salasun mutawaliyatu watannin guda uku suna jere da junansu sune zulqa'adati wa zulhijjati wal muharram watan zulqa'ada watan zulhijja da watan muharram ma'ana wata na 11 da na 12 da kuma na 1 da aka shiga watan 11 da watan 12 da wata na 1 a sabon shekara wadannan watanni kaga suna jere da junansu sune salasatun mutawaliyatu sai yace wa rajabu mudari da kuma Rajab din Mudar Mudar sune Larabawa mutanen kasar Makka waɗanda duk da wannan gangancin da suke amma shi Rajab ba sa taba shi ake ce mishi Rajab Mudar ana danganta shi gare su ne saboda duk wancan gangancin suna yin shi ne akan Zulqa'ada Zulhijja Muharram amma Rajab ba sa taba shi ba sa sakewa ko da wasa su wani abu da ya taba alfarman Rajab saboda suna da itikadi cewa wanda duk haka zai shiga cikin bala'i duke shi za ta lalace ƴaƴan shi za su mutu su bashi ya zama abtaru matan shi za su kararance su daina haihuwa in yaje yaki za a ci shi a nasara ma'ana suna da camfe camfe masu yawa game da lalacewar rayuwar ta duniya a Rajab. Ina fata mun gane wannan. Sai yace wa Rajab mudara allazi baina Jumada wa Sha'bana, wannan dake tsakanin Jumadal Akhira da kuma Sha'ban. Ayyu shaharin hadha, sai manzo Allah ya ce wa sahabbai wani wata ne wannan. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, muka ce Allah ne da manzon shi suka fi sani. Fasakata, sai dan yi shiru. Hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, har muka fara tunanin yo ko zai canza watan suna ne. Qala alaysa hadha alaysa dhul hijjati, sannan sai yace ba dhul hijja bane. Qulna bala, muka ce gaskiya ne ya manzon Allah. Qala ayyu baladin hadha, yace wani gari ne wannan. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, muka ce Allah da manzon shi suka fi sanin wani gari ne wannan. Saboda ladabin magana irin ta sahabbai sun san ko wani gari ne. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sai muka yi shiru, muka ji yayi shiru, har muka fara tunanin ko zai sanya mai suna daban. Faqala, sai yace alaysa albaldata, ba garin nan bane. Lil ahadi lhuduri kenan ko, kamar yadda Allah yake cewa innama umirtu an a'buda rabb hadhihi albaldati allazi harramaha, kaga bai faɗi sunan garin ba, sai yace albalda, da kuma yake cewa rabbi ja'al hadha baladan amina, sai yace ba garin nan bane. Su sun san ina ne garin ko, kamar yace mai kun yace ba Makka bace. Qulna bala, sai muka ce kware kuwa garin ne da kake nufi ya Rasulullah. Qala fa ayyu yawmin hadha, ce to wace rana ce wannan. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, muka ce Allah da manzon shi suka fi sani. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, ya sake yin shiru har muka yi tsammanin ko zai kiraye shi da sunan da ba nashi ba. Qala alaysa yawman nahri, yace ba ranan sallah bace yau babba. Qulna bala, muka ce tabbas ita ce. Qala sai yace fa inna dima'akum wa amwalakum, lajinannakunku da dukiyoyinku. Qala Muhammadun wa ahsibuhu qala, dai daga cikin masu riwaya yace ina tsammanin ma malamin mu yace daga cikin abin da annabi ya ce wa a'radakum, jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun alaikum, alaikum haramun, ya haramta ga junanku, ya haramta ku ci mutuncin junanku ko ku ci dukiyar junanku ko ku taba jinin junanku. Ka hurmati yaumikum hadha, kamar yadda alfarma wannan ranan take ranan sallah. Fi baladikum hadha, a cikin wannan gari na Makka. Fi shaharikum hadha, a cikin wannan wata na Dhulhijja. To kamar haka ne ya haramta ka taba jinin wani musulmi, kamar haka ne ya haramta ka taba dukiyar wani musulmi, kamar haka ne ya haramta ka taba mutuncin wani musulmi, kamar da ya haramta haramcin waɗannan wurare da lokuta da yanayi. Wasa talqauna rabbaku, ce kuma wallahi za ku game da ubangijinku. Fa yasalukum an a'malukum, sai ya tambaye ku game da ayyukanku. Ala fala tarji'u ba'di dullalan, ku tsaya ku ji, kar ku sake baya na ku zama batattu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, wasu ku na saran wuyan wasu. Ala ku tsaya ku ji, li yuballighi ash-shahidul gha'iba, wanda ba shi nan, wanda ke nan wajen ya je ya bawa da wanda baya nan labari. Fala alla ba'da man yuballighu an yakuna aw alahu min ba'd man sami'ahu, babu mamaki wani wanda za a kai wa labarin ya fi wani wanda ya ji a nan wajen rikewa. Ma'ana wani na iya zuwa ya gaya wa wani, wancan da aka gaya mashi zai fi shi rikewa. Kamar da zaka iya haifan yaro sai fi ka wayau, ko ka karantar da dalibi sai fi ka fahimta, ko ka girmi mutum a shekaru ya fi ka sanin duniya, da haka yana yiwuwa. Fa kana Muhammadun idza zakarahu, sai zama Muhammadu mai riwayancan idan ya ambata sai ce sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yayi gaskiya. Saboda shi ya rayu a daidai lokacin da duk ake wadannan abubuwan. Akwai abubuwa da dama sukan fara haka, manzo Allah ya bada labarin su. Idan aka zo aka gansu sai a zo a gansu kamar yankan wuka, kamar yadda Bahaushe yake cewa. Abu Huraira yana da hadisi a cikin Sahih Muslim wanda ya ruwaito shi, da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce halaka al'ummata a hannun wasu ƴan tsirarin ƴan mutsi-mutsin yara ne daga cikin Qurayshawa. Abu Huraira yana bada wannan hadisin a garin Madina, sai Marwan dan Hakam yana zaune a wannan makaranta ta Abu Huraira, sai ce Allah ya tsine musu albarka waɗannan yara, za su halaka addinin musulunci. Sai Abu Huraira sai murmushi ya ce inda na ga dama da sai in fadi sunayen su in ce da kabilar wani da gidan su wani da haka yace laushi itu la samaituhum banu fulanin wa banu fulanin wa banu fulanin Abu Hurairah yake fada saboda lokacin babu maslahar ya fada amma ya san hadisin da cikakken sunayen su to wanda ke riwaya hadisin daga cikin tabi'ai sai ya karantar da ƴaƴan shi da jikokin shi waɗannan hadisan sai suka tafi ƙasar Sham zamanin sarakuna jikokin Marwan su Abdul Malik su Hisham da makamantan su Banu Umayya din nan sai wannan malami yake ce musu kun ga waɗannan yace to su ne Abu Hurairah yake magana akan su kai tsaye ya faɗa kawai yace su ne wanda na koya muku karatun nan saboda ga su ne yara ne kanana Qurayshawa su ne shugabanni ko su suka rana ta musulunci a daidai lokacin to abu idan bai faru kararraba haka sai ka bashi har sai ya faru akwai sharri da bala'in da mutum zai dauko a cikin al'umma wani sai a kyale shi har sai ya bayyana da kanshi an gane wani iri ne shi yadda ba a buƙatar wata shubha ko wani sai ya yi bayani wato sai rana ta fito kowa ya ganshi kenan haka yake faru da mutane da dama a tarihin musulunci akwai wani bataccen malami jama'a karanta littafin al-Khatibul Baghdadi littafin tarihi madinat Baghdad in ba na manta sunan shi ba As-Sa'di wannan malami yana shiga cikin riga Ahlus Sunna yana wa'azi a masallacin musulmai a kasar Baghdad ashe kasurgumin dan Shi'a ne Zindiki shikenan wata rana yazo zai karantar sai yana karantarwa baya zuwa da littafan shi usul din sa sai su khatibu sune malamai a garin sai suka bi suka mishi tankiya cewa ba haka ya dace kana karantawa ba daga ƙarshe da yake aka hana shi karantarwa a wannan masallacin Jami'ul Mansur shikenan sai ya koma anguwar ƴan Shi'a ya je tara su sai ya ce nasiba wai yana magana akan malaman Ahlus Sunna sun hana ni karantar da hadisai ne saboda ina kawo falal Ahlul Baiti ku zo in karantar da ku hadisai waɗanda suke zagin mutanen da suke goyon baya wai sai Abubakar da Umar ya karantar da su hadisai mawdu'at haka zahabi ya ƙara magana ya ce farawa lahum aja'iba min al-mawdu'at fi dhammi salaf ina na a cikin sirar alamin nubala ha ila su da aka jama'a ƙarshe shi ne mutum ba farko ba kowa jama'a ya shiga taitayin shi ƙarshen abinda za ka yi kai ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur Allah ya san idan da ke da ha'inci da kuma abinda zukata suke boyewa Allah ubangiji ya taimake mu ya rike mana imanin mu Allah ya sa mu cika da imani zaka kowa jama'a ya gyara niyyar shi ya gyara aikin shi kuma aikinka da niyyar ka tafi damun ka fiye da nauyi manzo Allah ya ce wallahi za ku mutu wasatalqauna rabbakum za ku mutu game da ubangijinku fa yasalukum an a'malukum ya tambaye ku game da ayyukanku to shine wannan mutum da yaga abubuwan da suka faru idan ya zo ya kanta da hadisin sai ya ce sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaskiya thumma qala ala hal ballagtu ala hal ballagtu ku saurara ku tabbatar na isar da wannan sako na isar da wannan sako hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an abi bakr ibn abi shayba an abdul wahhab as-saqafi kamar dai al'ada al-imam al-baghawi yayi ta kawo maganganu iri iri gasana sai ya bugu sharhin hadisin sai ya ce qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fil hadithi inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa allahu as-samawati wal ard ma'anahu أن العرب كانت في الجاهلية قد بدلت أشهر الحرم يتشي ما أنا روانا مغانا إتشي لا رباواني الجاهلية سكا تشتشن ذا وتنن الفرما وذلك أنهم كانوا يعتقدون سنكسن چي سنة قدر چي تعظيم هذه الأشهر الحرم سنة درجة وتنن وتنيما سألفرما ويتحرجون فيها أن الكتالي سنة كودكي سنة جيب سنة كنين ياكي suna ganin cewa akwai zinubi a yaki a cikin su fastahalla ba'dhum alqitala fiha sai kuma wasu suka halasta ma kansu yaki a cikin wannan watanni min ajali anna amata ma'ayishihim kanat fi ismin as-sayd wal ghara saboda daukacin rayuwarsu ta kasance farauta ce da kuma kai farmaki anan suke samun dukiyarsu anan suke samun abincin su da naman da zasu yi amfani da shi da makamantan su to sai suka halasta wa kansu فكان يشق عليهم الكف عن ذلك sai zama abun yana musu wahala su kasa yin wannan abun da suke yi na farauta da yaki salasati ashhure wata uku abun da mutun ya saba kullun yana yi a ce wata uku bai yi ba zai mishi wahala ya iya bari alal tawali ajri wa kanu idha istahallu shahran minha sun kasance idan suka zo suka halasta wa kansu wani wata daga cikin watanni masu alfarma din nan haramu makanahu shaharan akhar sai su dauki wani wata daban wanda yake ba na haramci ba sai su mai da shi a gurbin wannan na haramcin ma'ana sun biya Allah watan shi da suka lalata mai kenan فهو النسيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه wannan shine annasi'u jinkiri da Allah ya ambata a cikin littafin sa at-tauba da Allah yake cewa innaman nasi'u ziyaratun fil kufri wa ma'anan nasi'u ma'anan annasi malan yace ta'khiru tahrimi rajabin ila sha'bana jinkirta alfarman rajab zuwa ga sha'ban wal muharrami ko jinkirta alfarman muharram ila safari zuwa ga safar ma'khudun an dauko wannan kalma ne min nasa'atu shay'a idza akhartuhu nasa'atu ma'anan lafazin shine na jinkirta wa kana dhalika fi kinana wannan ya kasance qurayshawa ne suke yin sa humul ladina kanu yunsi'una ash-shuhura 'ala al-arabi sune suke jinkirta wa sauran larabawa watanni wa idza akharu tahriman muharrami ila safarin idan suka jinkirta alfarmar muharram zuwa safar wa makasu li dhalika zamanan suka dade shekara da shekaru ana yin haka sun mahtaju ila ta'khiri tahrimi safarin ila rabi sai kuma su ga sun buƙaci zuwa ga jinkirta shi ma safar din zuwa ga rabiul awwal sai suke to a ƙara da shi gaba fa'alu hadha hakaza shaharan ba'da shahrin haka suka dinga yi aka dinga dauka alfarma wani wata ana kaita gaba a ƙara kaita gaba yanda kasa ana daga buki bayan sati biyu a ƙara dagawa bayan wata daya a ƙara dagawa haka suka yi tayi har sai da aka sake juyawa gaba daya hatta tastadara tahrimu ala sanati kulliha har sai da zama babu watan da bai dana wannan alfarmar ba a sa a wannan watan wata shekara ko bayan shekara biyu a daga zuwa watan gaba wata shekara a sake dagawa har sai da aka sake juyawa yadda ake kuma a ce abin nan ne kofi ne yake zagayawa kowa na kurban hura hatta zagayo kan na farko haka suka dinga yi shine ma'anan kadistadara inna zamana kadistadara ya juya ala hayati ina fata muna ganewa jama'a to shikenan sai yace faqama alislam ana nan sai musulunci ya miƙe wa qadra ja'al muharramu ila mawdi'ihi daidai lokacin da muharram ya dawo wurin shi allazi wada'ahu Allah inda Allah ya ajishi wa zalika ba'da dahrin tawili wannan ya faru ne bayan shekaru masu tsayi fiye da shekara 40 ana ta jujjuyawa to shine sai yace fadhalika qawluhu alayhi salam wannan shine fadan Allah da yake cewa innaz zamana qadistadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard lalle zamani ya juya ya dawo yadda yake kamar yadda Allah ya halice shi san da ya halice samai da kasai wa yuqalu ana cewa ma kana qadistamarra zalika bihim hatta kharaja hisabuhu min aidihi abun ya ta faruwa da su har al'amarin yafi karfin yadda za su gyara har ya wuce makadi da rawa فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من قارب في شهر غيره sai zama wani lokaci ma sai su sallan su yi aikin haji a wannan wata wata shekara kuma sai aikin haji a wannan wata daban sai zama aikin hajin kawai sai dai a zauna a yi meeting kawai a ce yaushe ake gani ya kamata yadda ka san kasuwar duniya kawai sai ran da aka yi meeting hukumar da take kula da ita ta yi meeting ko kalan kuwa ne sai a ce to ayi lokaci kaza sai a yada wa mutane cewa lokaci kaza za a yi aikin haji yadda babu wani lissafi na zo a gani na gaskiya su sai ce ila an kana al'amu alladhi hajja fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallama fawafa hajjuhum shahara al-hajj al-mashru har ya zama daidai lokacin da manzon Allah ya aikin haji aikin hajin ya dace da watan da Allah ya shar'anta wa huwa dhul-hijja shine dhul-hijja fawqafa bi arafa al-yawm at-tasi sai manzon Allah ya zo ya tsaya a arafa ranar 9 ga wata wa khataba al-yawm al-ashira bi minan yayi huduba a mina ranar 10 ga wata wa alamahum anna ashhurun nasi'i qad tanasakhat bi sidarati zamani ya ba su labarin cewa watannin jinkiri dinnan sun juya har sun dawo yadda suke wa adal amru ila ma wada Allahu alaihi hisab al ashhuri yawma khalaqa samawati wal ard cewa kuma al'amarin ya dawo kamar yadda Allah ya tsara ran da ya halicci ainihin sama da ƙasa wa amarhum bil muhafazati alaihi yace kuma lalle a kiyaye wannan li Allah ya tabaddala dan kar ya sake caccanzawa fi musta'anatil ayyami akwanaki na gaba masu zuwa wa qala ba'du ahli al-ilmi inma akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajj ma al-imkan wasu malamai suka ce manzon Allah ya jinkirta aikin hajjin shi ne duk da yake zai iya zuwa li yuwafiqa ahli al-hisabi dan ya dace da wannan lissafi din fa yahujja fihi hajjatul wada dan yayi aikin haji na ban kwana wa hukiya an mujahidin fi tafsir qawlihi inna az-zamana qad istadara ka hayatihi annahu fil hajj yace game da hajji to gashi nan dai ya tabaya ne wanda suke tabbatar da kamar yadda muka ji din cewa ainihin wato abin ya faru ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki zuwa aikin haji ne yana jira sai daidai lokacin ainihin wato a shekaran ta dawo daidai sai ya ce falamma okay wa zalika anna al-arab fil jahiliya kanu yahujjuna amaini fi dhil qa'adati wa amaini fi dhil hajjati cewa a jahiliya larabawa suna iya yin sallah ta ainihin aikin haji da ayyukan aikin haji shekara biyu a jere dhil qa'ada shekara biyu a jere dhil hijja falamma kanat as-sanatu allati haddathana fiha abubakr قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحج في السنة الثانية من ذي القعدة دي شكرة دا سيدنا أبو بكر يوان نان أيكين حج شكرة تترى سيدنا ما يتشكرة شكرة تبيو أجيري دا أكي ذي القعدة منغاني وكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبلي في ذي الحجة شكو من ذا الله أيكين حج دي الشكرة تبيو بايا سيدنا ما أتكين ذي الحجة نيي da aka sai ya bar sayyidina Abubakar ya je wancan shi kuma ya zo ya a daidai lokacin da ya kamata ya din gashi wannan bayanai kamar yadda muka ambata daga littafin ainihin wato sharh sunna na al-imam al-baghawi husaini dan mas'ud Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama to gaji kenan da aka abin da yafi gaskiya shine cewa wannan shekara da sayyidina Abubakar ya aikin haji an yi aikin hajin ne a watan zulqa'ada bisa wannan mugu al'ada ta annasi'u da larabawa suka ginu akan tun a jahiliya wanda suke yi dan su halasta wa kansu abubuwa da dama na kafirci Allah ubangiji ya samu dace sai mu koma cikin littafin Zadul Ma'adi Malam Ibnul Qayyim Allah ya gafarta mashi yace faslun ga kuma wani fasli daban fi harasihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ke bayani akan suwaye masu gadin annabi ADC wadanda suke tsayawa bab manyan jami'an tsaro wanda suke tsayawa a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama faminhum sa'ad ibn mu'az daga ciki akwai za'imul ansar sa'ad dan mu'az babban sahabi Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yadda harasahu yawm badr shi yayi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan yakin badar hina nama fil arish yayin da manzon Allah yake bacci a cikin wannan rumfa ya tabbata a badar an kafa wa manzon Allah rumfa kaman kace ita ce kenan wato mazaunin babban jagoran yakin ita ce tentin da aka kafa mishi shine al-arish to da yana bacci a wajen sadu dan mu'az shine ya tsayaye gadin sa wa muhammadu ibnu maslama da kuma babban komanda na yake sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama muhammadu dan maslama harasahu yawm uhud shi kuma shike gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ranan uhud wa Zubair ibn al-Awwam da kuma Zubair dan Awwam hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan ko harasahu yawmal khandaq shi kuma shi ya gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan yakin khandaq wa minhum daga cikin su akwai Abbad ibn Bishr akwai Abbad dan Bishr wa huwa alladhi kana ala harasihi shine ya kasance ko da yaushe yake gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa harasahu jama'atun akharuna ghayru ha'ulai akwai ma wasu daban waɗanda ba waɗannan ba sun yi aikin ADC ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma nazala qawluhu ta'ala yayin da Allah ya saukar da fadin shi cewa wallahu ya'simuka minan nas ka je ka aisar da duk abin da Allah ya ce ka aisar wallahu ya'simuka minan nas Allah ne zai tsare ka daga duk wani mai neman sharri wanda yake so ya cutar da kai Allah ya tsare ka sai manzo Allah kharaja 'alan nasi fa akhbarahum biha wa sarafa al-haras manzo Allah ya leko daga cikin gidansu yace masu gadi kowa ya tafi gida Allah ya alƙawarin kiyaye ni bana buƙatar gadin wani mutum kuma daga nan shikenan manzo Allah bai ƙara daukan wani mai gadi ko wani chief security ko wani ADC da zai kare shi wannan magana mallai yace akhraj at-tirmidhi tirmidhi ya fitar a cikin kitabut tafsir lamba hadisi na 349 an Aisha qalat daga sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuhrasu manzo Allah ya kasance ana gadin sa hatta nazalat hadhihi al-aya har wannan aya ta sauka wallahu ya'simuka minan nas fa akhraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'sahu min al-qubba sai manzo Allah ya leko da kanshi daga cikin rumfa fa qala lahum sai yace ayyuhan nasu sarifu ya ku jama'a kowa ya tafi gida qad asamanillahu Allah ya tsare ni wa akhrajahu at-tabarani at-tabari al-imam at-tabari ya fitar da wannan a cikin mujalladi na 10 na tafsirin sa shafi na 499 kuma imam al-hakim ya inganta shi a cikin musadrak sannan zahabi ya dace da shi akan ingancin al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya hassana wannan riwaya a cikin fathul bari mujallad na 6 shafi na 60 wa qala yake cewa ukhtilifa fi waslihi wa irsalihi akwai sabani game da cewa hadisin mursali ne ko kuma muttasil amma dai a takaice hadisi ne tabbatacce insha Allah to wannan dangane da haras kenan masu gadi a ainihin wato na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai mala yace faslun ga kuma wani fasli fi man kana yadribu al-anaqa bayna yadayhi ga kuma labari akan su wane ne waɗanda suke yin aikin hauni kenan ko executioner masu kashe wanda za a kashe idan annabi ya ce a kashe wani kafiri ne ko murtaddi ko makamancin haka sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin su mallan yace akwai Ali ibn Abi Talib akwai Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa Zubair ibn al-Awwam da kuma sahabi Zubair dan Awwam wal Miqdad ibn Amr Miqdad dan Amr wa Muhammad ibn Maslama da kuma Muhammad dan Maslama wadannan duka sahabbai ne sananne wa Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah da kuma Asim dan Thabit dan Abi al-Aqlah wannan ɗaya daga cikin tawagar mutanen Khubaybu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su su je su kai wani sako kafirai suka tare su dinnan hadisin da cikin Bukhari da Muslim kisan Khubaybu da kisan da mutanen Makka suka mishi wannan mutumin ɗaya ne daga cikin su to shi lokacin da lokacin da aka zo da kafirai suka da suka gudu suka hau kan dutse sai kafirai suka ce musu su sako sun ba su amana yace wallahi shi ba zai ba wata amana da zai ya dade ta kafuri akwai guda uku da suka yadda suka sako kamar da riwaya ta nuna da Khubaybu da wasu sauran su biyu suna sakowa saka ga irin cin mutuncin da za a musu bayan an kashe sauran mutun takwas dama su 11 ne har dai daga cikin sa yake cewa lalle waɗancan ƴan uwanmu da suka ki sakowa sun fi mu gaskiya shi ma nan ya turje har dai aka kashe shi suka tafi da mutum biyu suka je suka siyar da su a matsayin bayi shine shi Khubaybu aka saida shi ga waɗannan kafirai waɗanda dama suna neman shi su dau fansan mahaifinsu kowa riya san kissa shahararriya ce suka bar shi har wata daga cikin su bayan ta musulunta take cewa wallahi ban taba ganin wato wanda aka kama shi fursunan yaki mutumin kirki irin Khubaybu ba wata ranar sun ba shi reza zai yi aski yana ainihin wato kankare marasa sai yaro kankani bai san abin da yake ciki ba ya ga mutum ana daure shi a gidan kamar yadda ake daura doki yazo ya zauna a can yasa yana mushi wasa da uwar ta gani sai hankalinta ya tashi sai Khubaybu ya ce mata me ne tashin hankali kina ganin kamar zan yanka makogwaren shi ne ce mata ba zan yi haka ba to ga yaranki ya mika mata yaranta shi ne take cewa kuma tana ganin shi da abincin lokacin rani sai a ganshi da abincin damuna lokacin damuna sai a ga shi da itacin da yake cikin rani kamar yanzu a ce sai a ga mutum da mene yake na misali mangoro to a ce ba zamanin mangoro ba ko sai a ga shi da mangoro fresh wanda yanzu aka ciro shi daga gona karama ce Allah ya nuna game da bawan Allah Khubaybu suka fita da shi suka je suka kai shi wajen harami suka yi mishi yankan rago to daga cikin abin da suka tatsa a gunshi na bayanai a lokacin sun tambaye shi game da suwaye da suwaye mutanen da ya taho da su ya ba su labarin cewa akwai Asimu dan Thabit wannan Asimu shine kakan ainihin wato wancan malami Asimu ibn Abdullah ibn Umar Asimu ibn Umar akwai babban malami daga cikin ƴaƴan Anas ƴaƴan Umar to eh Asimu ibn Umar ibn al-Khattab to kakan shi kenan na wajen uwa suka ce mishi akwai wannan mutumin sai wasu daga cikin kafirai Makka suka ce kamar yadda ya zo a cikin sahih Muslim to ai su ma suna bin shi bashi ya kashe musu uba bari su je ko gawo shi ke su samu su yanko wani abu su yi ma bangaren naman jikin shi wulakanci suka je suka samu gawo shi fresh ba abin da ta yi amma Allah cikin ikon sa suka kasa yankan komai na jikin shi Allah ya turo kudan zuma da sun je kusa da gawa sai kudan zuma nan su fatatake su basu iya yankan komai a jikin namu jikin shi ba haka suka hakura suka dawo kisa tana cikin sayyid muslim to wannan mutumin yana daga cikin suma waɗanda suke aikin wato sari kan kafirai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wadhahak ibn sufyana al-kilabi da kuma ainihin wato dahaku dan sufyana al-kilabi wani babban ainihin wato jarimi ne wanda ake cewa ana kirga jarunta shi da mutum 100 ne yana daga cikin waɗanda suka yi shahada a cikin qitalu ahli rudda lokacin da aka yaki da su musailama babban mawaki ne jarimi a matsayin mutum 100 yake ana kirgawa wajen sojoji ya ce to wannan mutum 100 ne shi saboda jarunta shi wa kana qais ibn sa'ad ibn ubadah al-ansari minhu sallallahu alaihi wasallama bi manzilati sahib ash-shurta sannan shi kuma qais dan sa'ad dan ubada sahabi dan sahabi dai daga cikin wato mutanen suka shahara da kyauta a zamanin su yana daga cikin wanda ake musu kirarin kyauta da jarunta da iya makircin yaki qais dan sa'ad dan ubada shine wanda lokacin da aka yi digingimu tsakanin hasan da sayyidina ali lokacin nan abin nan sayyidina hasan amin da sayyidina muawiya wajen sulhun nan muawiya yake kafa wani sharhi cewa in dai za a yi sulhu to wallahi sai an bashi qais dan sa'ad ya kulle shi a gidan yare bai dade shi saboda ya san iya makircin shi sayyidina hasan yace ba zai yi ba dole a kyale kowa sharadin sulhu mu shine babu wani wanda za a tuhuma da komai a kyale mu kowa laifin da yi an ce wani katon mutum ne wanda in ya hau jaki to sai dai ya kama kafafun shi haka ya nade su in ba ka sai su dinga jan kasa haka yake saboda girma babban mutum ne ya rasu shekara ta 60 bayan hijira ya dade sosai a duniya to shi kuma wannan shine kamar ka ce shine watan dimanzilati sahibu shurta kamar a ce IG kenan ko babban jami'in ɗan sanda min al-amir yadda babban ɗan sanda ke tare da shugaban sa huwa kafal mughirati ibn shu'ba ala ra'sihi bisayf yawm al-hudaybiyya yawm al-hudaybiyya shi kuma mughirati ɗan shu'ba shine ya tsaya da takobi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake rubuta sulhun hudaybiyya wanda har wannan kafiri abin nan sai dan amru lokacin da musulunta ba yake cewa waye wannan kuma sai baka san shi bane kalle shi gani wana yace wannan kuma yaushe mai musulunta ba wani bane saboda ya san shi tare suke daba shekarun jejiya yau kuma ya zama ya musulunta kuma shine kan gaba har shine yake mai gori ba wani bane shi dai bai kula shi ba in ya kawo hannu zai taba gemun manzo Allah shi kuma sai ya kai mishi takobi zai sare ne hannu ce ka ba a hankali to mugaita dan shi uba kenan sahabbai haka suke jama'a wancan da aka kama shi Khubaybu lokacin da suke azabtar da shi suke yankan naman jikin shi suna zalunta shi sai suka ce me kake ji inda Muhammadu ake wa wannan yace Allah ya tsare manzon Allah daga wannan a inda nake din nan ba na fata naji an ce gashi ya taka kaya wanda za ta sa ya ji zafi a jikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faslun fi man kana ala nafaqatihi wa khatamihi wa na'alihi wa siwaki wa man kana ya'zinu alaihi wato jama'a manzo Allah fa shi ba kaman kowane mutum bane wani irin mutum ne daban ba za ka taba jin wani a duniya wanda ake yi wannan tarihi game da shi har labarin wai suwaye masu kaza duk wani mutumi da ya dangance shi shi ma ya samu falala idan ka ji nan yace mana bayani akan masu aikin nafaqat wanda suke kula da cefanan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke kula da aje a dauko abin da za a kawo na abinci ko ruwa ko nama ko kayan cefane ko tumatiri a kawo cikin gida a aje wa khatami da wanda kuma yake shine wakili mai kula da hatimin da manzon Allah yake bugawa akan wasiqu wa na'ali da wanda ke rike takalmin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa siwaki da kuma waye mai aiki rike aswaki wa man kana ya'zanu alaihi da kuma wanda yake shine wato kamar kace hajib ya'zanu alaihi bi ma'ana wanda ke zuwa ya tsaya a bakin kofa idan wani na son ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutumin ya shiga ya ce wane ne yake sallama ya neman mishi izini shi ne ma'anan ya azanu alaihi duka waɗannan akwai masu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin kana bilalun ala nafaqati bilal shine ke aikin cefane shine mai cefane shine mai kai niƙa shine mai kai markade shike siyo mata duk abin da suke bukata wa mu'ayqib ibnu abi fatima ad-dawsi ala khatamihi akwai kuma mu'ayqib ibnu abi fatima ad-dawsi dan kabilar sa ainihin abu huraira ne shi kuma shine mai kula da hatimin da ake sa hannu a wasiqu kaman kace shine confidential secretary kenan na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan saboda gaskiyar shi da yanda manzo Allah ya girmama shi. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya bashi minista mai kula da zakka, shine ministan zakka. Kaman yanda ake an baka ministan mai, kaga sai an yadda da kai ko? Saboda wuri ne na kudade. Haka nan sayyidina Umar ya bashi mai kula da baitul mali. Allah ya jarabce shi da cutar kuturta zamanin sayyidina Umar. Ya zama kuturu ne, kuturta ta kama shi mummunan kuturta. Haka Umar ya dinga sawa ana bi gari gari ana cigiyar masu magani wanda za su mishi magani. Umar ya ce babban mutum ne, ba zai mukyale shi fama da irin wannan mugun cuta ba. Har aka je can wata ƙasa aka samu wasu ƙwararrun likitoci guda biyu suka zo suka mishi magani. Da suka zo Umar ya ce za ku iya warkar da shi, suka ce alal aqalli dai za mu iya dakatar da cutar ta daina ci gaba. Shi to ai wannan ma magani ne. Aka je aka kawo musu abin nan guna, ake ce mata ko irin alhandala, ita ce guna ko. Haka zo suka zo aka ciro musu ita, suka haɗa mishi magunguna, suka mishi wanka da magani, aka ba shi kuma magunguna ya sha. Shikenan sai kutarta sai ta bushe, ta zama ba ta yin ruwa, ta daina kuma lalata mishi ainihin wato halittar jikinsa. Haka ya rayu da wannan cuta bawan Allah. Allah ya gafarta mishi, Allah ya ƙara mishi ainihin yarda da ɗaukaka. Shine aka samu Umar, saboda watan kusan hadisi ya tabbata cewa fira minal majzumi ko a guje ma kuturu yanda zaka guje ma zaki. Wannan hadisi ya tabbata ce, kuma ya tabbata cewa kuma a cikin wannan hadisi la adwa kaza kaza kaza, ayan sa hadisan da irin maganganun da malamai suka yi akan ya za a hada su. To Umar sai ya dauki waccan azima din la adwa, cewa asali cuta tana kama mutum ne kawai dan Allah ya kaddarta mishi. Wani na iya zama sababi, amma kar ka fi damuwa da sababin fiye da damuwa da kaddara. Ka dauka Allah ne kawai ke yi. Wanda yayi haka to yayi aiki da azima kenan, kuma yana da wahala. Wanda kuma ya dauki wancan yayi aiki da asbab kenan, kuma shine ainihin wato hanyar mafiyewa mutane, dan ka samu kansa a cikin kuncin da za su dinga ainihin jin haushin wani, cewa wannan ne ya samu kutar sannan ko wannan ne ya sanya mun wannan cuta ta kaza. To Umar saboda ya ga mutane suna kyamar wannan bawan Allah, don malaman da suka yi magana ma sai da suka ce idan za a kyamaci kuturu, kamar Imam Nawawi a cikin sharhin Muslim ya ce kuturu kada a yi mishi kyamar da ta sa ya zama yana jin haushi, yana jin damuwa, mutane suna mishi abin da zai dinga feeling cewa ana wulakanta shi. A ce da ka kuturu sai ka ruga a guje ko ka kara mashin ɗin ka giya, a'a, a dai mishi yadda mujamala, ba zai gane ba, domin cuta ce shi ba shi ɗora kansa ba. To Umar sai zama yana jan wannan bawan Allah a jiki. Akan ce yakan ma in ya zo da abin sha sai ya ba shi tukunna ya sha, sai ya sha daidai inda ya sa bakin shi, don yana mutane cewa ba abin a kyamace shi ba ne, ɗan uwanmu ne. Da ka kura za ka kyamace wani mai wata cuta, kar kai mishi kyamar da zai sa ya zama zai ƙara, kuma ka ƙara mai cuta kenan. Yana da cuta a jiki, yanzu kuma ka same cuta a zuciya ta victimization. Haka manhajin sahabbai yake, mun gane ko jama'a? To wannan mutumin sunan shi kenan Mu'aqib ibn Abi Fatima Ad-Dawsi, karanta rinsa cikin Sirru Alamin Nubala. Sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wakili mai kula da hatimi. Wa ibn Mas'udin ala siwakihi wa al-Ali, sai Abdullahi dan Mas'ud babban malami, shi kuma shike kula da aswakin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin takalmi, shike rike da waɗannan. Duk sanda manzo Allah ke buƙatar takalmi to shine, duk sanda manzo Allah ke buƙatar aswaki yana hannun shi. Wa azana alaihi ribahun al-aswad wa anasa maulayahu, waɗanda kuma suke zama a kofar daki ko kofar ofishin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan idan wani yazo yana sallama su je su ga manzon Allah, sune ribahu da ribahun al-aswad da kuma anasa, wanda suke bararrun bayinsa ne. Wa Anas ibn Malik da kuma Anas dan Malik da Abu Musa wa Abu Musa al-Ash'ari da kuma Abu Musa al-Ash'ari, waɗannan dukan su aikin da suke yi kenan ma Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Faslun fi shu'ara'ihi, na'am.
Yadda mutane suke mai kyamar inda ake ajiye ma dukan kamar tabakkar
ita ka.
Kiran ya saba wa sunna.
A'a, ba saba wa sunna bane. Ka gane ka'idar. In za ka kyamace su, ka kyamaci abin da zai sa su samu ka cuta ne, amma ba ka kyamaci shakhsiyarsu ba. Ma'ana kar a guje su yadda za su gane ba a san su, ai musu abin ya zama cikin hikima, amma suna ta tabbatar da a guje dan kada cutar ta yaduwa, dan kuma kada idan ta samu mutum ya zama tauhidin shi ya rauni, ya dinga kallon wannan mutumin dan uwan shi da cewa shine kawai sanadiya, ya manta da cewa Allah ne ya kaddara sannan ya sa sababi. To wannan kiyaye imanin yasa manzo Allah ya ce firamil majzumi firaraka min al-asad. Amma kuma a tare da haka, idan mutum da ya dauki azima ya hulda da su ya ki damuwa, to da kuma wannan shine yafi wajen tawakkalin shi, amma ba kowa ke iya wannan ba, tunda ba kowa ke iya ba, to wancan da zaka yi kai shi bisa hikima shine kawai. Eh, babu laifi a kebance su din a wani wuri, amma ya zama ana hulda da su hulda ta mutuntawa, ai ne suke keba din kuma ya zama ba su rasa duk wani abu da mutum yake da bukata ba, amma ya zama an musu an kebance su kebancewa na wulakantawa ko na nuna su ba mutane bane, ko an maida su kaman wata annoba a cikin al'umma, wannan ba daidai bane. Na'am. Amma da malaka eh akware kwa akwai tafita da wannan tabbatacce ne, shi sa annabi ya ce a gudaye, kuma shi yasa ya tabbata ai akwai cutukan da suke guduwa da suke hawa jikin wani, wancan la adwa yana nuna asali ne, asalin abin da yake a dabi'ar da Allah ya halicci mutane shine ba ita adwa din ce ke sa cutan ba, ita sababi ce, Allah ne ke kaddarawa mutum ya samu cuta, to idan Allah ya kaddara kuma sai ya kawo sababin cutar, sabun na iya zama wani sauro ne zai cije ka sai kai malaria ko sabun na iya zama wani ruwa ne zai buge ka sai kai mura, sabun na iya zama kuma wata mura kuma wani zai atishawa kai kuma sai ka dauka, kaga asbab ne suke iya canzawa, amma cutar fa asali Allah ne yake kaddara samuwar ta, to wanda take sababinta ya zama daga wani mutum dan uwanka shine annabi ya ce a guje mu asbab din, ayi taka tsantsan a kare asbab din, na farko saboda kada a wayi gari duk mutane ba su da lafiya, idan kowa yana da cuta kuma aka yi hulɗa ga magari da shi shikenan sai kowa ya dauka, sai a wayi gari duk an zama gari ya zama kamar asibiti. Na biyu kuma saboda kuma idan mutum ya san cuta kaza tana tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai hakan ya faru gare shi, to yanzu duk sanda ya tashi tuna ya aka ya samu wannan cutar, tunanin shi ya tsaya akan wane ne ya samu, sai ya manta da tawakkali akan cewa Allah ne ya kaddara, a cikin littafin kaddara za mu sai wannan cuta. Na'am.
Allah wannan bayanin da kake yi kan ce ya faru da lokacin muna kan ta mu kuma muke kwanciya mu biyu dukkan mu kowa na ciwon bakon dogo kuma tsayan yana fike mu haka muka yi rayuwar mu muka tashi a muka gama wannan rashin lafiya sai da ya girma ya aure sannan ma rashin lafiya ya
tabbata ka gani ko eh. Na'am.
Kabe ke nan ashe ba
ita adwar ce kan asali ba. Eh. Shine ribahun nubi na hadisin Umar ba wanda muka faɗa a baya. Na'am, sai ya ce fasdun, ga wani fasli kuma fi shu'ara'ihi wa khutaba'ihi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan fasli yana magana akan mawaƙan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke mishi waka, da kuma khutaba waɗanda suke jawabi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kana min shu'ara'ihi alladhina yadhubbuna anil islam, daga cikin mawaƙan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kare musulunci da waka akwai Ka'ab ibn Malik wa Abdullah ibn Rawaha wa Hassan ibn Thabit. Ka'ab dan Malik mai hadisin ainihin wato tuba din can ko, da Abdullah dan Rawaha ɗaya daga cikin shahidai a yakin Mauta, da kuma babban mawaki Hassan ibn Thabit, waɗannan suna daga cikin sahabbai waɗanda suka tsaya suna kare musulunci da basirar da Allah ya musu tawaka, wannan ya halasta a musulunci kamar da kaga gashi suna yi, amma kada mutane su dinga amfani da wannan ya zama zari'a kamar da yan dariƙa suke faɗa cewa wai ai duk a kama waka kawai duk a zama waka, kuma waka babu ka'ida, wai duk abin da kaga dama ka faɗa in dai yabon annabi ne babu laifi, a ba daidai bane. Su waɗannan ɗan a cikinsu akwai wanda ya zo yana yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wata baiwa, tana karanta waka ɗaya daga cikin waɗannan, ta faɗi wani abu wanda ya wuce maka ƙa'ida, rawa manzo Allah ya ce mata ba a faɗin haka, wa fina rasulillahi alam wa fi gadi, manzo Allah ya ce mata a ki bar faɗin wannan, kike gana shi manzo Allah da kanshi ya nuna akwai ka'ida kenan game da yabo din. Dole a faɗi irin yaban da yake tabbatacce a addinance. Amma baka zuwa ka dauko kowanne shiriri taka ce zaka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Sannan kuma kaji abinda suka sa gaba shine kare musulunci. Idan mawaka tana kare musulunci ne, ba waka tana wargaza musulunci ba kuma. Sannan kuma a ce addini ne. A samu wani zindiki ya zo ya shiga cikin rigar ɗan ɗarika, dama batattu ne. Yana faɗan maganganu na zindikanci, kuma sai su alliance su kare shi. Kaga yana dama akan bata suke munafukai ne kenan, ba Allah suke so ba gaskiya suke so. Yanzu wannan na Kano har yanzu ga idan shuru ba abin da aka. Kuma dole sai an yanka shi wannan shine kawai hukuncin shi. Karanta ashifa, ɗan ɗarika ba suke mutane takama suna karanta ashifa ba. A cikin ashifa karatun yake. Cewa duk wanda ya nakasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗi wata bakan magana ko ya ƙaryata shi ko ya kyare shi ko ya ci mutuncin shi kai koda cewa manzon Allah yayi maraya marayan ka ce manzon Allah kaga dai maraya ne daga cego malama mai ashafa yace sai an je gun alƙali yayi fassara ta wannan maraicin me yake nufi da maraicin yana nufin ta a matsayin kalma ce ta wulakanci ko kalma ce ta darasawa dole sai an tantance wannan yace kuma sai an mai ta'ziri an gane cewa ya faɗe ta ne don wulakanci ko cewa kai dan gidan Abu Talib haka an ka faɗa haka nan mai ashafa ya kawo labarin mutanen da suka yi irin wannan tabargaza mawaka da makamantansu dan ita daga cikin su akwai Ibnul Hani al-Andalusi wani mawaki yace duk sai da aka kashe su ko malaman malikiya ne suka bada fatawa akai musu haka karanta yana nan a cikin ashafa daka wannan zindikin da Kano jama'a hukuncin shi shine sai an yanka shi dole kawai shine sanan za a zauna lafiya ɗan ɗarika duk su gama boye shi wallahi sai an yanka shi kuma duk wanda ya goyi bayan shi ma yanka shi ya kamata a yi shi yasa waka da ka ganta tana da ka'ida na farko kai ya zama ta shagaltar da mutum daga ainihin abin da shine asalin shi karanta alqur'ani haddace shi aiki da shi da sauran ibadoji da zikiroyi sannan ya zama kuma a cikin ta babu maganganu wanda suke na fajirci ko fasikanci ko ƙarya sannan ya zama kuma ba a gwamata da kida ba idan aka ya zama an yi wannan babu laifi ya zama kalmomi ne a cikin wanda suke ko dai gangan wa'azi ce ko wani zikiri ne ko ambaton Allah ko labarin kiyama ko salati ne ake karantawa ko wani ilimi ko kuma yaban annabi din da makamantansu bisa ka'idojin da aka ambata irin wannan babu laifi sannan ya zama kuma bata shagaltar daga asadi ba dan su ma ba ta shagaltar da su bane kuma inda a ce kare annabi da waka ne kadai da sai a je wajen sahabbai 100 ne suke amma kaji sahabi ne uku sahabi uku ne kawai suke wannan aiki domin ana yin shi ne gurgurdan bukata ina fata mun gano wannan jama'a wa kana ashaddahum alal kufari hassan ibn thabit wa ka'b ibn malik yu'ayyiruhum bil kufri wash shirk yace abinda wanda yafi tsanani akan su a lokacin suna kafirai shine hassan dan thabit domin a lokacin shi Hassanu yana aibata su ne da tsoro yana aibata su ne da ainihin cewa ba su iya yaki ba ba su da dabara sun gudu su marowata ne su mata ne a fagen fama to wannan suna kafirai yafi ba su haushi to daga cikin su kuma waɗanda Allah ya musu fatahiya suka musulunta sai suna cewa bayan mun musulunta sai muka gane ashe Ka'ab dan Malik yafi zagin mu fiye da Hassan saboda shi kuma yana aibata su ne da kafirci a lokacin kuma suna ga kafirci to menene ai ba komai mutum ne dama dan wiwi ne dan ka ce mishi kai shan wiwi da kake bai dace ba to wiwi da ka ambata zai ga ai ba wani abu bane tunda shi dama yana sha sai daga baya ne bayan ya tuba ka ce ka tuna sanda kake shan wiwi sai ce da Allah a bar fada yanzu yana ganin ta zama aibi to sanda suke kafirai dan ya ce musu kafirai suna ganin to me dama su kafirci shine dama shi arɗin su amma wancan da yake ce musu matsorata ba su iya yaƙi ba sun gudu mace ta rike musu tuta sai suna ganin ya fi zagin su fiye da Ka'ab dan Malik wa kana khatibahu Thabit ibn Qais ibn Shammas Thabit dan Qais dan Shammas wannan ainihin babban sahabi wanda muka yi magana a ran nan cewa dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aljanna to shine wanda yake huduba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da wancan Ibn Rawaha abin nan ne ƴan uwa ne wanda suke li ummi dan uwa ne uwarsa daya shi da Abdullahi dan Rawaha dama can tun a jahiliya ana ce mishi khatibul ansar yana da wata kissa mai ban mamaki jama'a ku je karanta tarihi a cikin sirru alamin nubala wanda Zahabi ya bada labari domin yana daga cikin waɗanda aka kashe a ainihin yakin zamanin Yamama da yakin Ahlur Ridda, lokacin da aka kashe shi sai bayan ya mutu an gama jihadin, an gama komai, sai wani daga cikin mutanen gidan shi ya farki da shi ya fada mishi wasu maganganu. Maganganun su ne suke da ban mamaki din. Yace na farko dai, bayan an kashe ni, wani a cikin musulmai ya sace kayan yaki na masu kama kaza da kaza, kama kaza da kama kaza, suna nan ya koye a wuri kaza, ka ji kar ka gaya wa kowa, amma ka gaya wani suka ce mafarki ne da aka je kuma aga kayan yadda ya ambata. Yace sannan ka gaya ma Amirul Mu'minin lokacin Sayyidina Abubakar ne ko, cewa wani da wani da wani suna bi na bashi. Yace kar ka ce mafarki ne fa, an ka ce mafarki ne ka wulakantar da bayanin, ba za a ansa ba. Suna bi na bashin kaza da kaza da kaza, kuma bawa na wani da wani da wani sun zama ƴaƴana ƴantar su. Yace kar ka ce mafarki ne, ma'ana ka dinga ba da labarin kamar dama na gaya maka ne tun kafin na mutu. Kuma da aka je gurin masu bashin na aka tara yadda ya ba da labari, haka suka ce lallai akwai wannan bashin, kuma aka naffaza wasiyar shi bayan ya mutu. Shine suke ce mishi, wanda shine mutumin da aka samu a tarihi ya yi wasiya bayan ya mutu, kuma an same ta haka. Sabai akwai karama, jama'a waliyai ne na gaskiya, ba karama ƙarya game da al'amarin su. Allah ya ƙara musu yarda. Fasdun fi hudatihi alladhina kanu yuhduna bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallama fi safari. Sai kuma fasli akan wato waɗanda suke masu zama gaba gare shi ana tafiya. Idan ana tafiya irin tafiyar da ake ta da mutanen da a cikin daji ko sahara, akan samu wanda za su fara yin gaba, suna duba hanya, suna gyara hanya, kuma suna duba ko akwai abokan gaba ko akwai wani hadari. To waɗanda suke yin wannan aikin ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, minhum Abdullah ibn Rawaha, daga cikin sa akwai Abdullah ibn Rawaha, wa Anjasha, da kuma Anjashatu, wa Amir ibn al-Akwa, da Amir dan al-Akwa, wa ammuhu, da shi da baffansa Salamatu ibn al-Akwa, Salamatu dan Akwa. Wa fi sahih Muslim kana da Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadin hasan as-sauti. Manzon Allah ya kasance yana da wani mai shiga gaban ana tafiya wanda yake yana da murya mai dadi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzon Allah ya ce da shi, ruwaidan ya ambasha, ya anjasha, la takfir al-qawarira, yace ka jamu a hankali ya kai ambasha, kar ka karya mata, ya'ani da'afatun nisa. Saboda ana tafiya tare da mata, suna kan raƙuma, suna cikin haudaji, to yana jan tafiyar da sauri. Sai manzo Allah ya ce mishi, tafi da mu a hankali, saboda akwai mata, ba kowa ne jarimi ga maka ba. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari a cikin Muzalladi na 10 na Fathul Bari, shafi na 449 da 451 a cikin Kitabul Adab. Babu ma yajuzu min ash-shi'ri wal zajri wal hida'i wa ma yukrahu minhu, babun da ke bayani akan abin da ya halasta na waka da rajazi da kuma ainihin wato irin wannan kirarin da ake a gaban tafiya da kuma abin da bai halasta ba. Babu ma jaa fi qaulir rajuli, da kuma abin da yazo a cikin fadin mutun yace wailak, shin ya halasta ka ce wani wailak ko bai halasta ba? Bukhari yayi babi. Babu man da'a sahibahu fa naqasa min ismihi harfan, da kuma babun da ke bayani akan wanda ya kira sunan abokinsa sai ya rage harafi ɗaya a cikin suna, ya halasta ko bai halasta ba? Mutum sunan shi Huzaifa, to kai ka ce mishi Huzaifa ko ka ce Huzai, irin yadda ake faɗa ɗin nan da Hausa, ana rage sunayen mutane, maimakon Fatimatu sai a ce Fati, maimakon ainihin wato Abubakar sai a ce Abu Aishiru, ya halasta ko bai halasta ba? Da akwai a cikin Sahih Bukhari wannan karatun. Kai za ka kama ba karatu bane ko? Kama babu shi a karatu, amma akwai shi. A taƙaice ya halasta, jama'a babu laifi, indai babu wulakantarwa a ciki ko cutarwa, ko kuma irin mutumin baya bai nuna baya so ba, babu laifi a dinga rage wani harafi a cikin sunan mutum, ana ambaton shi da ragowar sunan. Mun gane wannan da ke ko, jama'a? Faslun fi ghazwatihi wa bu'uthihi wa sarayahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Har yanzu dai Ibn Qayyim al-Jawziyya bai gushe ba, yana mana bayanai akan kaman waɗannan bayanan, yana yin su ne a matsayin wato ru'usul aqlab, yana yin su ne a dudunkule game da abubuwan da suke da alaka da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Yace wannan kuma fasli, bayani zai mana akan yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallama yaji, shine ghazawat, da kuma da bu'uth, da kuma waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi saƙo aiken da yayi zuwa wasu wurare, wa sarayahu, da kuma kananan runduna waɗanda yake aikawa dan su je su kai wani farmaki ko su tare wani waje ko su yi leƙen asiri ko su nemo wasu bayanai ko makamanta haka. Na'am. Bu'us, wanda an aka ce bu'us sune wato ƴan sako, asali su ba yaƙi ke kai su ba, amma saraya runduna ce wanda za a tura ta je ta yaƙi, amma ƙaramar runduna ko kuma wanda annabi bai je ba, ko su bi sawun wasu waɗanda ake tunanin za su iya kawo farmaki, ko sun tafi ba su dawo ba, haka wuce, ko sun tafi a tunanin za su je su dawo. Amin. Na'am. Ghazawatuhu kulluha wa bu'usuhu wa sarayahu kanat ba'da al-hijra fi muddati 10 sinin. Gabaki ɗaya yaƙe-yaƙe waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kanshi ko ya tura aka ci ko ya aika, dukkanin su sun faru ne bayan hijira, a cikin shekaru 10 nan na bayan hijira. Kafin hijira babu yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, domin Allah bai halasta mishi yaƙi ba a lokacin. Fal ghazwatu 27, yaƙe-yaƙen akwai guda 17, yayi yaƙi guda 17. Wa qila, wasu kuma 27 ko, wa qila, wasu kuma suka ce 25, guda 25. Wa qila, wasu kuma suka ce 29, guda 29. Wa qila ghayru dhalika, an faɗa abin da ba wannan ba. Qatala minha fi 90, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaki da kanshi a cikin yaƙe-yaƙe guda 9, Badarun wa Uhudun wal Khandaqu wa Quraiza wal Mustalik wa Khaybaru wal Fathu wa Hunainun wa Ta'if. Waɗannan su ne yaƙe-yaƙe guda 9 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je, ga suna ya jere su a jere bisa jera wa tarihi yadda suke chronologically. An yi Badar, bayan shi aka yi Uhudu, aka yi yaƙin Khandaq shine Ahzab kenan, aka yi Banu Quraiza wanda Ahzab ne ta haifar da Banu Quraiza, sannan Banu Mustalik, sannan aka sake ainihin yaƙi na ainihin Khaybara wanda annabi ya fita da sassafe ɗinnan ya tare da su a garin su, suna yana cewa kharibat Khaybaru ko, sai kuma Fathu Makka kenan, sai kuma Hunain shine Hawazin, sai kuma Ta'if, Hisaru Ta'if kenan. Waɗannan guda 9 dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kanshi. Wa qila, an kuma ce qatala fi banin nadir, yayi yaki a banun nadir, wal ghabatu da kuma a wal ghabati da kuma a yakin al ghaba, wa wadil qura da kuma wadil qura, min a amali khaybara, waɗanda dukkanin su waɗannan ƙauyuka ne a ƙasar Khaybara. Wa amma sarayahu wa bu'uthuhu, suko sariya, saraya da kuma bu'uth, fa qaribun min 60, sun kai kusan 60. Wal ghazwatul kibarul ummahat, akwai manya-manyan yaƙe-yaƙe wanda suke wato yaƙe-yaƙe ne hasima, wanda aka raba tsakanin tsakuwa da aya a cikinsu, waɗanda suka zama turning point, suka canza yadda ake perspective ɗin rayuwa, waɗanda suka aka samu nasara ko aka samu wata jarabta ko aka samu wani sabon ɗaukaka game da wannan yaƙin, su ne al-ghazwatul kibar al-ummahat 7, guda 7 ne. Akwai Badar, Badar ta zama ita ce ma ta buɗe ƙofa na bambanci tunanin mutane game da ainihin annabi da sahabbai tukunna. Da ana ganin waɗannan wasu ƴan tawaga ne waɗanda suka fandare ma al'ummarsu, za a yi zuwa kawai a murƙushe su su zama tarihi, ashe abin ba haka ba ne. Badar ta tabbatar da wannan, domin ko su da suka fito haka, Allah ya ce wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum, kuma so kuke ya zama kun samu ganima ba tare da an yaki ba, domin asali ba yakin aka fito ba, an fito ne a kwaci dukiyar musulmai da kafirai suka sace a Makka. Su kuma kafiran sun samu halin su kewaya da dukiyar ta wani bypass su gudu, amma da aka saka ganin kai wannan wani opportunity ne na sima ganin mutanen nan, da aka duk da Abu Sufyan ya ce ku koma dukiyar ku ta wuce, suka ce sam ba za mu wuce ba, opportunity comes at us, mun samu dama, bari mu je mu murƙushe su sai kuma mu yi kwana. Da aka saboda confidence da suka zo, sai da suka fara yin bikin cin nasara, sai da aka yi kiɗa, aka yi rawa, aka sha giya, aka yi karta, sannan za a yi yaƙin. Ka ji ganganci kafiri, akwai ganganci jama'a. To Badar kenan, sai gashi an kama 70, an kashe 70, sauran kuma sun dafe ƙiya a guje, kuma waɗanda aka kashe ana taƙama da su manyan jigajigan kafirci, rukunai ne a cikin kafirci, su Abu Jahal duk an kashe su, manyan mutane a cikin kafirci an kakkama su. Garin Makka an yi wata da watanni ba a komai, sai zaman jungum, kowa ka ganshi kawai jungum yake zaune. Sun kasa ma gaskata cewa wai da gaske ne su Muhammadu ne suka musu wannan abu, mutanen da suka fita garin nan a ɓoye, mutanen da suka fita garin nan a suna satar jiki da wane da wane, yanzu Bilal shi ne ya kashe wane, Bilal, Bilal da ake dukan shi a nan, ana ƙona shi da ainihin jan ƙarfe, ana manna mishi akan ƙirjinsa, wai yanzu shi ne ya kashe wane. to sun kasa gaskata abu badar kenan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga mishi wahayi ya ga ya mishi abin da zai faru har ya fita da sabai yana ce musu kun gana inda wani zai fadi kenan kun gana inda wani zai fadi kenan masari'il qaum ko kuma aka ce daga cikin su babu wanda ya matsa koda da rabin tiki ya matsa daga gurin da manzo Allah ya alamta wa sabai din nan manzo Allah ya kwana yana addu'a sabai sun yi bacci wasu suna farke suna gadi suka ce muka ganshi yana ta addu'a yana cewa ya Allah idan ka bari aka ci nasara akan waɗannan mutane shikenan addinin da za a maka a bayan ƙasa ya lalace ya Allah Allah ya taimake su ya soka musu da mala'iku suka taya su sahabi yana magengedi a wajen yaki in izu ga shi kuma nu'asu amanatan saboda ka san gengedi akwai sa kwanciya hankali yafi bacci dadi ai ko ana yaki fa ana gengedi sai kawai ya ga an tsare mishi kan kafuri mala'iku ne suke ta aikin shi wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama sai kuma daga ita kuma sai Uhud wanda ita kuma tazo da akasi saboda an samu munafikai sun raunata zakatan wasu baya ga haka kuma an samu jarabtawa da Allah ya jarabci wasu daga cikin sahabbai da suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da suka faru har aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rauni ya zama kuma an kakkashe sahabbai da dama su Hamza da makamantansu wal khandaku da kuma khandak to ita kaga Uhud babban darasin ta shine ta koya masa sahabbai cewa ba kullun kuma ake cin nasara ba koda ana da gaskiya kuma sai an yi tsari sai an bi doka sai an bi umarni sai kuma khandak ita kuma khandak matsalar ta gore ta shine saboda wato irin rudanin da sahabbai suka shiga cewa ga kafaran duk duniya nan sun taho sun ga su kewaye garin za su murkushe shi sai zama ma ba fita sahabban suka yi suka tunkare su ba rami ne aka yi wanda ya tara Madina Allah kuma daga ƙarshe ya aiko iska wadda ta wargaza waɗannan kafirai suka ja da baya sai kuma wa khaybar da kuma yakin khaybar shi wancan din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin khaybar wal fatuh da kuma shararan fatuh na fatuh makka wanda aka ji labarin shi a ko ina a wannan lokaci a cikin duniya an ji labarin abin da ya faru da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci wannan yaki cikin karamci da mutunta dan adam da nuna sanin daraja wuri da mutane masu daraja manzo Allah bai ba da dama an zubar da jini ba tare da cewa inda ya so za a zubar da jinin bai ba da dama an dauki fansa ba ga waɗanda suka mishi kafirci da rashin mutunci suka zalunce shi yana kallon su suna kallon shi ya ce ku je da an yafe muku ya kyale su sannan ya ba sahabbai ainihin wato umarni cewa kar a taba duk wanda bai taba wani ba wanda duk yayi kaza ya tsira wanda duk yayi kaza ya tsira da ƙarshe dai al'amarin ya tabbata cewa an bude ƙasar Makka da musulunci da kuma Hunayn shine yakin da sahabbai suka tafi din nan da yawa suna da yawan tsiya har suke tunanin ma yawan zai musu amfani koda ba ko ba komai sai sun ci nasara nan ma Allah ya nuna musu a'a ba yawa bane kadai imani da ainihin kyakkyawar akida da bin tsari shine akan gaba kafin yawa sai kuma Tabuka wanda aka tafi aka sha wahala a hanya aka samu kissoshi da suka faru na bayyanan munafincin munafikai da abubuwan da suka bayyana a ciki waɗannan sune al-ghazawatul ummahat Badar Uhud Khandaq Khaybar Fathu Makka Hunayn da kuma Tabuka wa fi sha'ani hadhihi ghazawati nazala al-Qur'an game da waɗannan yaƙe-yaƙen ne aka saukar da al-Qur'ani fa suratul anfali suratul badr Anfal ta sauka ne dan bayani akan Badar. Da haka a cikin ta ne aka yi ta bayani akan Badar. Wa fi Uhud da kuma ainihin wato Uhud ita kuma akhiru surati Ali Imran. Allah ya saukar da ƙarshen suran Ali Imran ta ainihin sauka ne a game da yakin Uhud daga fadin Allah wallazi akhrajal wa idh garawta min ahlika na wa idh garawta min ahlika tubawwi almu'minina maqaida lilqitali ko shine zuwa ainihin ayoyin da suka sauka gashi ma ya kawo min qawlihi wa idh garawta min ahlika tubawwi almu'minina maqaida lilqitali har zuwa fadan Allah wa idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wadannan ayoyi da suke tsakankani sun sauka ne dan yin bayani game da yakin Uhud ka tuna ka bada labari ko ka tuna sanda ka fita da asusuba da jijjibi kaje kana nuna musu wurin da za su tsatsaya a wurin yaki shine inda yake ku ku tsaya anan kar ku matsa ku kuma ku tsaya anan har zuwa inda Allah yake cewa wa idha matta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma yayin da kuma aka samu wasu bangarori guda biyu daga cikin ku suka kusa ainihin su samu fashal su samu karaya karaya zuciya sune lokacin da aka ce aka fara shawara me ya kamata mu yi ga kafiran nan fasan taho za su dauki fasan badar aka ba manzo Allah sai dan salulu shugaban munafikai ce manzo Allah ni ina ganin kawai a zauna a cikin Madina ne su tarar da mu har manzo Allah ya ansu wannan shawara sai Sa'ad dan Ubada suka kai wannan mutumin munafinci ba shawaran nan ba dan Allah ba da ita ba sai suka ce a manzo Allah ai duk wanda ake yaki aka tarar da shi a cikin gare shi to ko ya aka yi an cuce shi dan kuma ku me sai an bata mai structure ko da ya ci nasara an cuce shi da aka mafita mu tare su duk abin da za a yi shi a daji inda nan manzo Allah ya ga wannan shawarar ta yi sai ya ce to kowa ya je shiru'a fita to su dan salulu da jama'a shi da suka je suka shiryo sai ya ce musu to gaskiya ni fa ba zan ba ni tunda dai na bada shawara an kiji ba zan je ba wanda kuma duk yake ganin yana jin magana ta kai ce har ya samu ya ji wasu tawaga to kuma me kun ya tsaya iya nan sai ya biyo sawu yana so ya sa mutane wannan shi ba shine aka samu wasu din idan matta'ifatani minkum an tafshala kisa ko da wasa aka sama suna dan salulu wallahi ka kai da saboda ba karamin da'iri bane jama'a Allah shi kyauta ila qubayri akhiriha yasi yasirin har kusa da karshen sura Ali Imran da kadan wa fi qissatil khandaki wa quraiza wa khaybar sadar sura al-ahzab ita kuma farkon sura al-ahzab ya allazina amaru dhkurullaha udhkuru ni'matallahi alaykum ko eh shine daga nan ne ya allazina amaru dhkuru ni'matallahi alaykum irja'atkum junudun fa arsalna alaykum rihan wa junudan lam taraha wa kana allahu wa kana bima ta'maluna basira irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idhagatil absaru wa idhagatil qulubul hanajira وتظن بالله الظنون wannan ainihin wato ayoyin shi yake nufi da sadarus surati al-ahzab daga inda Allah yake cewa ku tuna ni'imar da muka yi muku lokacin da sojoji suka zo shine ɗan ahzab din kenan sai Allah yake sai muka aika da iska da kuma sojojin da baku gansu ba izja'ukum min fawqikum yayin da wasu suka zo ta sama wasu suka zo ta ƙasa yayin da ainihin zukata suka rarrawa ainihin wato suka kawo cikin makogoro kuka furgita wasu suka yi ma Allah zace-zace har wasu har Allah ya ba da labarin da abubuwan da wasu suke cewa shagalatna amwaluna wa ahluna kaza kaza duk waɗannan bayanan da ke cikin azabi sun zo ne akan magana game da waɗannan yaƙe-yaƙe guda uku Khandaqu Quraiza da kuma Khaybar mun gane wannan da ke ko wasatul hashari sabalillahi kenan ko ma fi samawati ma fil ardhi huwal azizul hakim huwal ladhi akhrajal ladina kafaru min diyarihim ma ahli kitabi min li awwal al hashr ma dhanantum an yakhruj wannan sura ita kuma gaba dayanta fi banin nadir ta sauka ne dan bayani game da yakin banin nadir wa fi qissati al hudaybiya wa khaybar suratul fatih yayin da kuma ainihin wato suratul fatih ta zo game da bayani akan qissa ta hudaybiya da kuma yakin khaybara wa ushira fiha ila al fatih da kuma ishara zuwa ga fatuhu makka nan zuwa isharar da a lokacin Hassan Umar ba su fahimta ba domin da Allah ya ba da labarin cewa fatuhun nan zuwa sai Umar suka ce wannan shine fatuhu Allah ya ce musu wannan shine fatuhu ma'ana shine bidayatul fatih kenan daga Hudaybiyya aka samu bidayatul fatih wannan abin da suke ake ganin an yi wasu manzo Allah wulakanci an ci mutuncin su da sauran su shi ya ba da sababin abin da ya haifar da fatuhu makka bayan karya alƙawarin da wasu daga cikin masu mu'ahada da Qurayshawa suka yi wa zikiral fatuhu sarihan fi suratul nasr yayin da kuma aka ambaci shi fatuhu din sarihan a cikin suratul nasr ita ce idza jaa nasrullahi wal fatuhu ke wa juriha minha sallallahu alaihi wasallama fi gabatin wahida wa hiya uhud an jiwa manzon Allah rauni ne a lokaci daya kawai daga cikin yaƙe-yaƙen nan shine a uhud inda aka ji mishi rauni aka buga mishi makami har wani karfe makale mishi a goshi har wani sahabi shine ainihin wato Abu Ubaida ya zo cirewa aka samu ainihin wato hakurin shi ya balle garin haka na tuna wani kuskure da ya faru jiya wajen sunan da na ambata na malamin da muka ce ya ce ya bada karatu aka yi mishi tambaya a cikin sunan kubra sai nace yahya dan ma'in ali ibn al-madini ne nake so na fada sai na fadi yahya dan ma'in ali ibn al-madini ne Allah ya gafarta mana gaba da wa qatalat ma'ahu al-mala'ikatu minha fi badr wa hunayn mala'iku sun taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki kamar yadda ya tabbata a yakin badar da kuma yakin hunayn wa nazalat al-mala'ika yawm al-khandaq wa mala'iku sun sauko ranan khandaq suka tarwatsa wadannan kafirai fazaldalat al-mushrikina suka ainihin suka gurgaza mushrikai wa hazamatuhum suka ci nasara akan su wa rumiya fi warama fiha al-hasba'a fi wujuhi al-mushrikina faharab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a yakin ainihin wato a cikin yaƙe-yaƙen shi akwai inda ya watsa ƙasa tsakuwoyi a fuskokin kafirai sai suka ainihin ruga da gudu kamar yadda ya musu haka a ainihin wato a Khandaq din an yi haka wa kana al-fath kuma an samu babban budi fi ghazwataini a yaki guda biyu sune Badrun wa Hunayn wadannan yaki sun zo da babban budi ga musulmai cin nasara na samun nasara akan kafirai da cin nasara na samun ganima ta dukiyar kafirai wa qatala bil minjanik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki da igwa fi minha a cikin yaki-yaken nan da irin wato igwa irin ta zamanin su wanda ake yin majajjawa da ita a wurga dutse mai wuta yayi wannan ne fi gazwatin wahida a yaki guda daya wa hiya taif shine yakin taifa wa tahassana fil khandaki fi wahidati sannan kuma ya shiga cikin ganuwa yayi tahsini ya katange garin sa Madina da wannan ganuwa a yaki guda daya daga cikin yakokin nan wa hiya al-ahzab ita ce ainihin yakin ahzab ashara bihi alayhi Salman al-Farisi radiyallahu anhu Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda shine ya bada shawara cewa ayi wannan ainihin Khandaq din a tona gwalalo sannan a gine katanga wacce za ta hana kafirai su kai inda musulmai suke yace su a kasashen su na Farisa haka suke yi idan an kawo musu farmaki an sammatse su sun kewaye garin su da katanga a wannan yaki da yake cewa al-Ahzab yakin ainihin Khandaq shi zaki ce mishi Khandaq din Ahzab kuma saboda kungiyoyin kafirai wanda suka tattaru suka zo suka hada kai suka hada gayya ta arna gayya tsiya domin su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama da tunanin cewa wai za su yi haka idan sun ci nasara akan shi sai kowa ya koma ya ci gaba da kafircin da ya saba tunda shi kuma yana yakan duka kafircin da suke yi dama haka makiya gaskiya suka saba yin alliance kullun dan su ainihin wato kawo ma gaskiya cikas koda ko su a tsakankanin su kowa irin ƙaryar da yake yi dabanci kuma wani bai da irin ƙaryar wani ba wani bai da irin maguzancin wani ba wani bai da irin kafircin wani ba inda da ƴan Shi'a da ƴan kungiyoyi masoya zuciya da ƴan dariƙa za su yi alliance dan su kawo ma sunna matsala tare da cewa kuma kana ana cikin hakan za kuma ka ji ɗan dariƙa yana cewa ɗan Shi'a bazace ne zaka ji wani ɗan kungiya yana cewa ɗan dariƙa bazace ne amma da za su iya haduwa saboda yanzu suna da common enemy sai su yi wannan alliance sun saba yi dan su kawo tangarda ma addinin musulunci na gaskiya sai kuma kowa ya koma ya ci gaba da nashi kafircin Allah ya shirye da mu to dama wannan sunna ce ta fatattu ba tun yau ba shi malam yace faslun ga kuma wani sabon fasli fi zikri silahihi wa asasihi sallallahu alaihi wasallam kuma da ambacin silah makamai wannan irin makamai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaka kayan yakin sa wa asasihi da kuma asas sune furniture kayan aikin gida su cokali da man da kwano da abun kwanciya da abun zama da kujera da gado da duk waɗannan abubuwan da ake amfani da su kayan gida da kayan daki da kayan kitchen da kayan amfanin cikin gida duk waɗannan na Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna da darajar da za a mutu su a tarihi saboda sun danganta ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah babu wanda yake matarihin shi irin wannan dauki ba da din dauki daidai komai sai an ji in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum a duniya da tarihin shi ya zama ilimi mai zaman kanshi wanda za a iya samun littafi wata kila sama da guda dubu wanda dukkanin su suna magana ne akan tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani bangaro ne tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kowanne za ka ga da salan da ya dauka wani ya jero tarihin haka ya jero shi haka sar wani kuma ya dauki wasu abubuwa masu muhimmanci ya magana akan su wani ya fitar da fiqhu wani ya magana akan mu'jizozi wani magana akan ƴaƴa da jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wani ya bayani akan mata, wani ya bayani akan dangantaka manzo Allah da sahabbai, wani ya magana akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke hulɗa da sahabbai, wani ya magana akan halayen Annabi sallallahu alaihi wasallama, wani ya magana akan abubuwan da manzo Allah yake banta da su wanda sauran mutane ba su da su, wani ya magana akan darajar da manzo Allah yake da ita da ya dara wa sauran annabawa. Duk wannan yana cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kasna da tafai daga kanana da dubga dubga duka gasunan maktaba mai zaman kanta saboda darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda al'umman musulmai malaman musulunci suka bada muhimmanci wajen karatu da nazartar tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma har yanzu din nan a zaman da muke rayuwa malami ba su gushe ba suna yin waɗannan rubuce rubuce tun daga rubuce rubucen da ake yi na syllabus ne waɗanda ake karantawa a makarantu ne na ƴan islamiyya ne har zuwa manyan littafai na bincike da ake a jami'o'i da waɗanda ake yi na karantarwa a manyan cibiyoyin ilimi da kuma tarurruka da ake na ƙarawa juna sani duka akan waɗannan. Ina fata mun gane wannan. Da haka kar kai mamaki dan kaji an ce faslun fi dhikri silahihi wa asasihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan fasli yana magana ne akan makamai kayan yaki waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaka ya amfani da su da kuma kayan aikin gida sune asas mai fa'un da aliful maddi da kuma wata fa'un furniture kayan gida gado kujera wurin zama wurin cin abinci kwanuka cokula sauran abubuwa madubi zaka ga har madubin da manzo Allah yake amfani da shi sai an baka labari har almakashi wanda yake ainihin datse gashin baki da shi wanda yake gyaran ainihin gashin bakinsa da shi zaka ji magana akan shi kwanan da yake cin abinci irin asuwakin da yake amfani da shi irin ainihin wato kujerar da yake zama irin gadan da yake kwanciya irin katibar da yake kwana a kanta sallallahu alaihi wa sallama. Malai yace kana lahu tis'atu asyafi manzo Allah yana da takubba guda tara ma'thuru wa huwa awwalu sayfihi sayfin malakahu akwai ma'thur ita ce takobin shi na farko wanda ya mallaka warisahu min abihi wanda ya gada ne daga baban shi sai kuma wal adbu akwai wata takobi kuma mai suna al adbu wa dhul kifari wa dhul fiqari da kuma dhul fiqar wannan tafi shahara daga cikin takubba Annabi sallallahu alaihi wasallama an ce tana daga cikin ganima wadda ya samu a Badar ita ce kuma yazo a cikin labarin kamar yadda ainihin malaman tarihi suka kawo cewa da ita ne takobin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki kafin a fita yakin Uhud ya mafarki ya ga tsinin takobin da lemon ruwa a jikinta ba jini ba sai ya ce to sai fassara shi a matsayin cewa to yau za a ci nasara akan mu ne wannan takobin shine manzon Allah ya gani a mafarkin zulfika tsinin takobin sai ya ga ruwa a jiki wataƙila inda jini ya gani to nasara ke to da ya ga ruwa sai ya fassara shi a matsayin cewa to yau fa ba mu ke da kiffa ba yace bi kasril fa'i zulfiqari za a karanta da fa'un a mata kasara wa fatihil fa wa fatihil qaf ko a ce zulfiqar okay ana yin kasara kuma ana yin fata a ce zulfiqar ko zulfaqar wa kana la yakadu yufariqu manzo Allah baya rabuwa da wannan takobi wa kanat qa'imatu waqa'i waqbi'atuhu wa halaqatuhu wa bu'abatuhu wa buquratuhu wa na'aluhu min fidda wani mutum duk wannan bayani ne akan takobi kwaya dai ba qa'ima ita ce madaukin abinda ake maratayin takobin waqbi'atuhu da kuma kube asalin gidan da ake zira takobin wa halaqatuhu da kuma ainihin wato abin nan din dake makarin dake jikin takobin wanda ke hana hannun mutum ya zame zuwa jikin kaifin kota kenan ko na'am wadu abatuhu haka nan kuma da kunnan dake jikin takobin wanda ake makala igiya sai an yi hakuri ba dan ni ba gwari ne anan gaskiya ba sanin takobi ne yadda ya kamata sai dai mutayin gwari wa bukuratuhu da kuma bukura din shine gefen kaifin wajen kaifin wa na'aluhu da kuma takalmin takobin shine suna sa ma jikin takobin inda ba wajen rike kuban ana sa mishi wani fata ko wani karfe wanda za a nade shi ya zama kamar da mariƙin mashin yake dan ya zama wato yana da abin nan dadin rikewa kai kubuce ko yawa eh to da wannan wajen kota da abinda ake zagayawa ta baya wanda hannun mutum zai zama tsakankani kamar likafar dukiya ka ce duka waɗannan duka min fidda duka na azurfa ne Allah sa an gane wannan warancin nawa kusan rabin takubin na azurfa ne kenan ko baya ga shi sai ce wa wal qala'i hukumar takubi mai suna al qala'i wal battaru da kuma wata takubi mai suna al battar wal hataf da kuma ɗayan takubin sunan shi al hataf war rasubu wal mikhzamu wal qadibu duka waɗannan sunan takubi ne wa kana na'alu sayfihi fidda kullun takalmin takubin sa na azurfa ne wa ma baina zalika hilaqu fiddati kuma tsakankanin hakan zaka ga akwai wato ramuka waɗanda aka yi su waɗannan hilaq din waɗannan cycle din da ake yi na inda hannu ke shiga su ma duka na azurfa ne wa kana sayfuhu dhulfiqari tanaffalahu yawm badr takubin shi na dhulfiqar shine wanda ya samu ganima ranan badar wa huwa allazi uriya fi ru'ya shine wanda ya ganshi a mafarkin nan kamar yadda muka fada wa dakhala yawmal fathi makkata wa ala sayfihi dhahabun wa fidda ya ainihin shiga ranan fatu makka takubin shi a jikinta akwai zinariya akwai azurfa amma ta kwalliya da zinariya ko azurfa wancan dhulfiqar kamar yadda muka ambata ya zo a cikin riwayan cewa ya ga as-samala ya ga lema ala dhubabi sayf a jikin wato tsinin takubin sai fa awwalahu hazimatan sai fasara ce wato yau babu nasara kenan to wannan takubin kuma da ya shiga da shi makka ya shiga da shi aka ce a tare da shi an yi mishi kwalliya a jikin takubin an mishi kwalliya na zinare da azurfa shine takubin da ya shiga da shi ainihin wato ranan fatuhu makka wa zatil fudul da kuma wani takubi mai oke iyakan takubin kenan ko to bari mu tsaya anan inda ya ce wa kana lahu sab'atu adru'i yana da sulke guda bakwai sai mu tsaya tunda ya gama magana akan takubba daga cikin makamin annabi sallallahu alaihi wasallama za mu kwana nan insha Allah sai kuma Allah ya kai mu litinin gobe juma'a ba za mu yi wannan karatun ba insha Allah sannan asabar lahadi kamar yadda muka fada za mu yi karatu ne na aji da daliban darul hadis na karatun littafin iqtida us-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim na ibn taymiya insha Allah daga wannan sai Allah ya kai mu litinin sannan za mu dawo karatun littafin zadul ma'ad ko karatun tafsiri na malam umar bayan la'asar kamar yadda aka saba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله